haka mai wuya. Jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadon mu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya.
Hi. Hi, Audu Sulaka Tagu. The solemn swear that, the solemn swear that I will be faithful, I will be faithful and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria, So help me God.
To wannan shagalin din sabon mataimakin gwamnatin jihar Bauchi kenan da aka yi kwanakin baya bayan gama rantsar da shi sabon mataimakin gwamnati ya yi dan jawabi inda yake cewa
yanzu a zo mai in Allah ko ba abin da muka fuska yanzu illa mu nemi jama'a mu zaura jama'a mu sake mai da mai girma gwamna Muhammad Abubakar a matsayin mai girma gwamna Bauchi. Nagode muku, nagode muku, Allah ya saka. Assalamu alaikum.
Haka ne, to nada Abdul Sadiq Tagu akan wannan mukamin da ya biyo ne bayan ajiye aikin da tsohon mataimakin gwamnatin jihar Bauchi wato injiniya Nuhu Gidado yayi abin kuma yin cece ku ce a hirarrakin siyasar jihar da yankin watakila tsakanin sauran yan banci da ke wazatsa a cikin Najeriya kuma a duniya baki ɗaya ta da kuma sauran masu sha'awar siyasar wannan jiha.
Sunana Sadiq Rabin da ne Malam Gwaje Bauchi. Eh gaskiya mu mun yi murna da haka. Abu dalilin kuwa da yasa na faɗa haka mu magoya bayan wannan gwamnati shine mun yi addu'an cewa duk wanda zai kawo mana matsala Allah ya kawar mana da shi. To maybe da yiwuwa wataƙil shi ma da ire-iren su suna cikin wanda za su kawo matsala ma wannan gwamnati ko kuma mu cika mu wannan tafiya. Shi fa kuma Allah ya amshi addu'ar mu suke ajewa ɗaya bayan ɗaya suke tafiya.
Sunana Mamma Shehu Bala Duburi Sanuwa Matasan Arewa. Ni ra'ayina akan maganar murabus din da muke cikin gwamnati wato injina Nuhu Gidado. Ni abin da na fahimta kawai shine shi injina Nuhu Gidado ya zo ne da zuciyar taimakon al'umma da kuma cika alƙawarin da jam'iyyar APC al'umman jihar Bauchi da ya zo kuma suna tare da gwamnati sai ya ga ba haka bai. Ba haka ake ba. Wannan shine babban dalilin da yasa shi injina Nuhu Gidado da ya duba ya gani sai ya ga cewa ya kamata ya zane saboda jirgin mutuncin sa.
To duk da cewa tsohon mataimakin gwamnatin shi Nuhu Gidado ya ce ya saukar ganin dama ce wasu suna ganin cewa ruwa baya tsami banza kuma hakan za ta tabbata a fafata da za mu fara gabatar muku daga yau wacce za a yi tsakanin mutane biyu da suka san ciki da wajen siyasar wannan jiha. Ba tare da ɓata lokaci ba bari in kyale ku da wakilin namu na Bauchi Abdul Muhammad ya gabatar muku da abokan hirin namu kuma ya ci gaba da jin ragaman muhawarar tasu. Da Abdul Rahabu Suwaye ka gayyato a wannan zaurin na tsaka mai wuya a yau.
Akwai Muhammad Aminu Tukur wanda yake shi ya zamanto shugaban karamar hukuma har sau biyu na tafa ɓullewa local government sannan kuma shi tsohon mataimakin sakatare na jam'iyyar a APP kafin ta dawo NPP sannan kuma a halin yanzu ma shi ɗan to majalisar ne daga kuma wannan yankin tafa ɓullewa. To ba ga haka kuma akwai wanda yake za su fafata tare da shi ana ce da shi Comrade Sabo Muhammad. To indai a jihar Bauchi ne ka ce Comrade Sabo to kowa ya san da wannan mutumi domin saboda kafin ma ya fara siyasa gadan-gadan shi ɗin nan tsohon malamin jami'a ne sannan kuma ya yi dalekta na wayar da kai da wato da sha'anin yaɗa labarai na wato tsohon jam'iyyar nan ta ANPP na ƙasa gaba ki da sannan kuma shi yana ɗaya daga cikin waɗanda yake aka haɗu wajen assasa wannan jam'iyya ta APC wanda yake su ne suke riƙe da mulki a nan jihar Bauchi. Kuma shi ɗin nan ya yi tsohon mataimakin koko mai tallafawa gwamna a fannin yaɗa labarai. To wani abu da jama'a da ke so su fahimta shi ne duka waɗannan mutane 'ya'yan jam'iyyar APC ne kuma ba wai shi ne zai hana suna da bambancin ra'ayi a kan wannan al'amari ba. To kafin mu fara wannan abu a wani abun da ya bijiro kwanan nan shi ne murabus ɗin da mataimakin gwamnan jihar Bauchi ya yi wato injiniya Nuhu Gidado. Kuma Sabo ina fara da kai ina so in san ya kuka karɓi wannan murabus da mataimakin gwamna yi. Alhamdulillahi, kaman yanda masu azancin magana suke cewa turan gini turan zane, kuma komai a rayuwa muƙaddari ne, ya tabbata shi malam injiniya no gidado a kashin kansa kaman takarda da ya mika mana ransa shi daga wata ya nuna cewa ya ajiye ne a kashin kansa. Kuma gwamnati karkashin jagoran mu Muhammad Abdullahi Abubakar ya amince, kuma takardan ya nuna cewa zai ci gaba da mutunta shi wannan gwamna a matsayin wa da kuma jagoran sa. Kuma tunda yana cikin jam'iyyar mu ta APC kuma bai ce ya ajiye ba, za mu ci gaba da daukar sa a gwamnatin jihar Bauchi a cikin jigajigan jam'iyyar APC na jihar Bauchi, kuma mai ruwa da tsaki a gudanar da ita. Kuma gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar bayan ya masa fatan alheri, kuma ya ce gwamnatin jihar Bauchi da kuma jam'iyyar APC ta jihar Bauchi tana shirye da duk wani bukatun sa da zai taso, kuma muna masa fatan alheri. To amma abubuwan da wa'ansu ɗan shashi kafin zo wannan, ina so in ji shi abinda honorable zai ce akai.
Ta alhamdulillah, muna godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala da samun wannan zarafi don mu yi sharhi a kayan abinda ke ƙasa. Na fari, ban sami zantawa da tsohon mataimakin gwamnan jihar Bauchi ba, amma ina taya shi murna da ya fahimci cewa ya sami kansa inda bai dace ba, kuma ya da kwallon mangoro ya rabu da kuda. Wannan abin da zan faɗi kenan hali yanzu.
To idan na koma kai na ga kaman kana taya shi murna ne ma, amma kuma wannan al'amari idan ka duba a nan jihar Bauchi bai taɓa faruwa ba. Kenan ya kake ganin al'amarin zai kawo tunani da masu ya alƙilar siyasa a nan jihar Bauchi?
Alhamdulillah, ka san dai ya san daɗin da ke tattare da kasancewa mataimakin gwamna a jihar Bauchi. Sani na da wannan bawan Allah tun shekara ta 1969, a lokacin na san shi ya san ni, na san wani irin mutum ne, kuma na yi imani da cewa mutum ne mai aƙida. Ni na yi mamaki ma da har ya jure ya shekara uku a karkashin irin wannan tafiya da ake a jihar Bauchi.
To idan na koma gare ka kuma ya sabo, ka so mu cewa akwai in shaci faɗi suna wasu maganganu, amma kuma shi ga comrade ai wato Aminu Tukur yana ma taya shi murna ne.
Eh, to ka san abin da yasa na kawo wannan magana, duk wanda aka ce a kashin kansa ne ya ajiye abu, so kaga ba za ka ci albasa da bakinsa ba ko kuma da yawunsa. Amma ni abin da muka sani a gwamnatin ce shine Malam Nuhu Gidado ya samu kujeran mataimakin gwamnan jihar Bauchi ta jam'iyyar mu ta APC, kuma gwamnan nan Muhammad Abdullahi Abubakar a sanin mu da muke kusa da su ya samu dama duk wanda ya kamata. Ga misali, gwamnan a shi mataimakin gwamnan jihar Bauchi nan shine ya fara jagorancin kwamiti da aka kafa a 2015 na farko a jihar nan, kuma a wannan gwamnati na sake fasalta ilimi a jihar Bauchi. Na biyu, da ya kawo shawarwarin da ya kamata yadda za a yi a inganta ilimi sakamakon rikon tsakanin kashi da muka ga ilimin yana ciki. Gwamnan nan bisa adalci da sanin ya kamata Muhammad Abdullahi Abubakar ya ce Malam Nuhu Gidado zama kwamishinan ilimi domin ka aiwatar da waɗannan shawarwari yadda kake gani za a inganta ilimi a jihar Bauchi, kuma aka bashi. Bayan haka an ɗauki Amiru Alhaji a 2016 an bashi. Kaga wannan ko? Bayan haka a tsohuwar majalisar jiha, wanda ni a wancan lokacin tsakani da Allah bani ciki ina bangaren kakakin gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar, amma na san ya sha a jagorantar kwamitin zattarwa ta jiha. Kaga waɗannan yadda ne da mutunci yake kawo shi. Kuma kaga wannan gwamnati tamu ta Muhammad Abdullahi Abubakar, ko mutum baya son ta, amma ya san ta shiga tarihi na ta ba da aiki sama da kilomita 400. Ina zuwa shine aka dauke shi, shine aka dauke shi yawa aka bashi kwamishinan ayyuka a jihar Bauchi. Kuma shi da bakinsa a tarurruka da dama yana cewa shine maji dadin makama babba na gwamnan jihar Bauchi. Kaga wannan yana nuna maka abinda muka sani zuwa yanzu, akwai mutunci da mutuntawa da kuma sanin ya kamata.
Eh to amma idan zan jawo hankalinka shi kakakinsa na watsa labarai Yakubu Adamu ko kuma Yakubu Adamu dan hira da shi ya gwada cewar shi mataimakin gwamnan nan injiniya Nuhu Gudado ya hakura da wannan aiki ne na daya don akwai rashin ganin fahimta yanda al'amura suke gudana ana taka shi ba a yi masa yanda ya kamata ba ganin wannan yana ɗaya daga cikin kawaici ma da shi gwamnan mataimakin gwamnan ya gwada daidin a tafi.
To a gaishe ku malamai, to wannan shimfiɗa kenan ta wannan muhawara mai zafi da muka fara kawo muku akan siyasar Bauchi Yakubu. Sai rana wacce Allah ya gaida za mu dawo mu ci gaba da duba batutuwa da dama wanda za su haɗa da jin dalilin da ya sa wasu mukarraban wannan gwamnatin ta Bauchi ta yanzu suka riga shi Nuhu Gidado kucewa daga cikinta. Yanzu muna guda ga su baƙin namu Aminu Tukur da kuma Sabo Muhammad da kuma musamman shi wakilin namu a can Bauchi Abdulrahman Muhammad da ya jagorance ta wannan muhawara. A madadin su duka Ali Mustapha Sakwatani a Washington, mun ba ku lafiya.